mutane 14 ne ƴan bindiga suka halaka a ƙauyen Arido da aka fi sani da gidan Ado dake yankin Gana Wuri a ƙaramar hukumar Yom dake jihar Plateau, yayin da wasu mutane 3 da suka samu raunuka suke kwance a asibiti ana musu jinya. A daren Lahadi ne ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka shiga ƙauyen na Arido wato gidan Ado, suka bude wuta kan mutane suka halaka su, kamar yadda shugaban kungiyar matasan kabilar Irigwe Joseph Chudu ya shaida min.
Mutanen mu suna zama a gida, suka gan kawai aka bude musu wuta, ana harbin su, ana bin su da ana sassara na yanka su kaman dabbobi. Inda aka yi attack da aka kashe mutanen mu 14, akwai checkpoint na sojoji a wurin, an aka kashe mutanen nan babu kowani effort da suka yi. Akwai wanda suka samu suka escape, suka fara raising observation, wanda aka yi attack din nan fa akwai hannun sojoji a ciki. To youth kisa cikin hoshi sai aka fitan nan aka je wurin sojojin nan. Abun mamaki, uniform na sojojin nan da kaki da kayan sun sa duk jinin mutanen mu, duk mutanen mu a wurin, musamman one of the guy that was killed, babban dilali ne na kuza, ya shigo da kaya kawai bai daidai ba. A wurin sojojin nan aka samu su bunin kuzanna da sojojin nan, bayan da suka kakkashe mutanen nan suka kwakkwashe sun je sun haje a checkpoint na a cikin inda suke kwana. Abin da ya faru kenan.
Amma mutane nawa ne aka kashe?
Total mutanen da aka kashe mutane 14 ne.
Yanzu me kuke bukata?
Mutanen nan da suka yi abun nan, sojojin nan da suwaye ne suka hada baki, sojojin nan musamman, gaskiya muna son a kama su, muna bukatan justice as Irigwe people. In ga fada muke gaskiya, this is not the first attack in Irigwe land da mutanen mu, muna fingarin sojoji. Bukatan mu na biyu, muna son gwamnati, especially mutanen nan da suna nan asibiti, some of them are in critical conditions. Because ba abun da za a yi a compensate rayukan mutanen da aka kashe, a punishing duk wani da aka samu hannun shi a ciki, so da abun nan ya danna gabaɗaya.
A gefe guda kuwa, rabaran Andrew Moriya na cocin kokin RCC Gana Wuri ya ce sun binne mutane 15 ciki har da mata 3 da ke da ciki suna dab da haihuwa. Na yi kokarin jin martani kan zargin sojoji da hannu kan kisan, inda na aike da sako ta kafar WhatsApp wa kakakin rundunar Operation Safe Haven da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Samson Nantip Zakom, amma bai maido min da amsa ba, kuma ba wata sanarwa da na samu kan harin. Haka ma hukumomin jiha da na karamar hukumar Yom basu ce komai kan kisan ba har lokacin da na hada wannan rahoto. Tun farko dai rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta baza jami'anta a kananan hukumomi 17 na jihar don tabbatar da tsaro lokacin bukukuwan Kirsimeti. Rundunar 'yan sandan ta hana kiwon shanu da yin noma da dare, ta kuma sanya dokar takaita lokacin bude gidajen barasa da dakatar da tonon ma'adinai da dare, da takaita ayyukan a caba a kananan hukumomin Basa, Barkin Ladi, Riyon Bakos da Mangu. Ko a ranar 24 ga watan Disamban bara ma, ƴan bindiga sun halaka ɗaruruwan mutane akasarin su daga kananan hukumomin Mangu da Bakos a jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.